Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro, barkanku da kasancewa da mu a cikin shirinmu na wannan lokaci. Aisha Tusila ce tare da Sarfilu Hashim Kumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar Alhamis 12 ga watan Maris na shekara ta 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga Sarfilu da kanin labarai.
Jiya Laraba hukumar lafiya ta duniya ta ayyana wato barkewar cutar annobar coronavirus a matsayin babbar annoba. Haka kuma kasuwannin hannun jarin Amurka sun ƙara yin ƙasa jiya Laraba yayin da damuwa ke ƙaruwa kan yadda gwamnatin ƙasashen duniya ke ɗaukar matakai game da cutar coronavirus mai saurin yaduwa. Jami'an Amurka sun yi gargaɗin cewa lamarin tsaro a yankin ƙasashen Sahel na Afirka na ci gaba da taɓarɓarewa.
Labaran kenan kuka saurara. A cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa a yayin da hukumar lafiya ta duniya WHO ta ayyana cutar coronavirus a matsayin babbar annoba, shugaban Amurka ya dakatar da tafiye-tafiye zuwa Turai.
Sati biyu kamar da suka wuce an ganin cimbanin kusan yaduwar wannan annobar ta kai kusan ninki 13 akan yadda ake ganin ta sati biyu da suka wuce.
To za kuma a ji cewa bayan da aka nada sababbin sarakunan masarautar Kano da Bichi, yan Najeriya na ci gaba da mai da martani akan cire Sarki Muhammadu Sanusi na biyu.
Tun farko da wari ya kira Ganduje da Sarki ya ce kai kul ka daga jawo na bi. A yi sake magana ta abin nan, ko na ce wa tambawar sai magana kan wani abu.
To kamar yadda aka saba kowace Alhamis muna nan tafi da shirin domin iyali, amma kafin nan mu ji halin da duniya ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga cikakkun labaran duniya. Jiya Laraba hukumar lafiya ta duniya ta ayyana barkewar cutar annobar coronavirus a matsayin babbar annoba, yayin da kasashe 14 suka tabbatar da bullar cutar cikin su. Cikin makonni biyu da suka gabata, yawan waɗanda suka kamu da cutar COVID-19 bayan China ya ƙaru da ninki 13, kuma yawan ƙasashen da cutar ta shiga ya ninka sau uku, a cewar shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus je Laraba. Tedros ya yi gargaɗin cewa har yanzu ba a ga komai ba tukunna, inda WHO take matuƙar damuwa kan baki ɗaya yawan saurin yaduwar cutar da tsananinta, da kuma yawan halin ko oho. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi wa ƙasa jawabi a ofishinsa na Oval jiya Laraba, inda ya ayyana cewa wannan cuta ba za ta samu dama a kansu ba. Yana mai bayar da umarnin dakatar da dukkan wasu tafiye-tafiye daga Turai zuwa Amurka, wanda zai fara aiki daga ranar Juma'a, amma a wannan hanin bai shafi tafiya daga Birtaniya ba. Haka kuma Trump ya sanar da tallafin kuɗi ga ɗaiɗaikun mutane da kuma kamfanonin da wannan cuta ta shafa. Muna da ƙarin bayani bayan labaran. Kasuwannin hannayen jarin Amurka sun ƙara yin ƙasa jiya Laraba, yayin da damuwa ke ƙaruwa kan yadda gwamnatocin ƙasashen duniya ke ɗaukar matakai game da cutar coronavirus mai saurin yaduwa, wanda yanzu hukumar lafiya ta duniya WHO ta ayyana a matsayin wata babbar annoba. Bayan da ta faɗi tun lokacin da aka buɗe ta, kasuwar Dow Jones da SP 500 sun faɗi da kashi 3 cikin 100, yayin da kasuwar Nasdaq ta yi ƙasa da kusan kashi 2.6 cikin 100. Kasuwannin hannun jari a faɗin duniya sun tashi ne da sakamako daban-daban, inda kasuwanni a Asiya suka faɗi, amma na Turai sun ɗan nuna akasin haka. Wasu Amurka biyu da wani ma'aikacin haɗin gwiwa sun rasa rayukansu, kuma wasu sama da dozin sun raunata bayan da wasu rokoki suka afka wani sansanin soja da ke arewa da birnin Baghdad. A cewar jami'an Amurka da na Iraki, harin wasu 'yan bindiga ne suka kai shi da wata babbar mota domin harba rokoki a kan sansanin taji. Wani jami'in Amurka ya faɗawa wannan gidan rediyon cewa babban motar ta harba kusan rokoki 30, inda uku wato 18 daga cikin su suka afkawa sansanin mai magana da yawun cibiyar gudanar da sojojin Amurka Captain Bill Urban ya tabbatarwa da VOA cewa sojojin Amurka biyu hada da wani sojin rundunar hadaka da Amurka ke jagoranta sun mutu haka kuma rahotannin kafafen labarai na cewa soja na uku ya fito ne daga Burtaniya
Jima kadan Sarfilu zai sake shigowa da karin labaran. Kafin nan bar mu tabo nan Amurka inda bayan da hukumar lafiya ta duniya ta ayyana cutar coronavirus a matsayin babbar annoba. Shi kuma shugaban Amurka Donald Trump ya dau matakin shelar dakatar da tafiye-tafiye zuwa Turai inda al'amarin ke dadin muni. Kan haka ne abokin aikin mu Ibrahim Ka Almasi Garba ya tuntubi wani likita mai suna Dr. Sa'ad Mumuni don jin ko menene alfanin yawan takaita zirga-zirga da ake ta yi a halin da ake ciki game da cutar sai ya ce
wataƙila kafin in ci gaba da bayani ka ɗan tabo abu mai amfani na ayyana cewa wannan annoba ta zama kaman ta gaure duniya abinda nake so masu sauraron mu su fahimta shine a sati biyu kaman da suka wuce an ga ninkin ba ninkin kusan yaduwar wannan annobar ta kai kusan ninki 13 akan yadda ake ganin ta sati biyu da suka wuce sannan kuma ta ninka ya kai so 3 a kasashen da wannan cuta ta bayyana a gare su sannan yanzu haka a duniya akwai kusan mutane kusan 120 da suka kamu daga wannan cutar a kasashe kusan kasashe 114 mutane fiye da 4000 yanzu haka sun rasa rayukansu game da wannan cutar amma abin da ya kamata a fahimta shine ba duk kasashen duniya bane suka samu kullu wannan cutar a yanzu haka akwai kaman kimanin kasashe 81 wanda ba su samu alamun barna wannan cutar ba sannan kuma kusan kaman kasashe 57 ne kawai suke da bular cutar nan da ta shafi kaman mutane 10 ko kasa da haka kuma kusan fiye da kashi 90 na wanda suke kamu da wannan cutar suna kasashe guda 4 ne a duniya wanda ya hada da kasar China wato Sin da kuma kasar Korea ta kudu da Iran da kuma Italy so abinda ya kamata a fahimta shine ayyana wannan dokar ta bacci da kuma bayanin da hukumar kula da lafiya ta duniya wanda aka fi sani da WHO ta yi shine yana nuna cewa wannan shine mataki na kululuwa ne da za a bayyana zafin wannan cutar da ta samu a duniya amma hakan ba yana nufin cewa wai kasashen duniya kowa su sa a gwiwa shikenan ce ai shikenan al'amari ya lalace babu abin da zamu iya yi a'a wata dama ce da kasashe za su farfado kuma su tabbatar cewa sun yi shirin gaggawa ne da cewa ba fata muke yi ba amma alamu yana nuna cewa abin zai karu fiye da halin da ake ciki yanzu saboda haka abu muhimmanci shine kasashe su shirya tabbatar cewa ma'aikatan lafiyansu an ba su kwarewa ta musamman kuma an ba su kariya ta yadda su ma ba za su kamu da wannan cutar ba. Don kuma batunka na cewa abin da ya faru a Amurka na shugaban kasa da ya wuce awa 2 ko 3 da suka wuce ba wanda ya ayyana cewa yanzu jirage da suke fitowa daga nahiyar Turai ba kowa ba ne za a hana mutane shigowa. Muna sauraron ƙarin bayani da waye da waye ba su daina shigowa ba amma dai akwai wannan bayanin na cewa matafiya daga nahiyar Turai za su daina shigowa Amurka saboda a samu damar shawo kan wannan annobar da ta samu a duniya gaba daya. Ba bayanin majalisar ɗinkin duniya ba ne ni a tunani na ya sa shugaban ƙasar Amurka ya ɗauki wannan mataki. A'a yanda annobar take ƙara yaɗuwa kamar wutar daji a Amurka shine abin da ya fi ɗaga hankali. A wancan satin da ya wuce kamar sati guda da ya wuce kusan misalin mutane 15 ne kawai bayani ya nuna cewa sun kamu da wannan cuta a Amurka. Amma wajen sati guda yanzu haka muna da wajen kimanin mutane 1,200 ko a ce fiye da 1,200 da aka tabbatar sun kamu da wannan cutar. Kuma a wani bangare na birnin New York akwai wani dan birni da aka riga ko in ce unguwa da aka riga aka killace ba shiga ba fita saboda a samu a shawo kan wannan al'amari.
to Dr. Sa'ad Mumini kenan a tattaunawar su da Ibrahim Ka Almasi. Kuna tare da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu kawo muku ɗaya rahoton ga Sarfilu Hashim.
Jami'an Amurka sun yi gargadin cewa lamarin tsaro a yankin kasashen Sahel na Afirka na ci gaba da tabarbarewa. Har-haren ta'addanci da wasu masu tsaron ra'ayi ke ikirarin kaiwa kan fararen hula da sojoji na ci gaba da karuwa a kasashen Burkina Faso da Mali da kuma Niger. Dukkanin su kasashen uku suna yankin Sahel ne. Shi dai Sahel wani yanki ne da ya hada da yankin kudu na da Hamada Sahara da ya hada da kasashe goma daga Senegal da ke yamma zuwa kasar Eritrea da ke gabas. A shekarar 2019 sama da fararen hula 2000 aka kashe ta hanyar fada da tashin hankali a yankin. Senator Bernie Sanders na jihar Vermont ta Amurka ya faɗi jiya Laraba cewa zai ci gaba da yakin neman zama ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar Democrat, duk da cewa ya tabbatar da cewa yana daɗa rasa masu kaɗa ƙuri'a waɗanda ke daɗa komawa ga tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden. Kan tambayar da ake ta cewa wane ne daga cikinsu ake ganin zai iya kayar da shugaban ƙasa Donald Trump na jam'iyyar Republican a babban zaben da za a gudanar a watan Nuwamba. Abu ne karara wannan ba rana bace mai kyau ga campaign dina a cewar Sanders kan zaben fidda dan takara na jihohi shida da aka yi ranar Talata wanda hudu daga cikin jihohin Biden ya lashe ciki har da jihar Michigan. Mai wakilan delegate mai yawa da kuma ke zaman cibiyar kera motoci a Amurka. Sanders wanda ke ayyana kansa a matsayin mai ra'ayin gurguzu ya ce yana jiran lokaci da zai yi muhawara da Biden, wannan shiri kano na uku da yake neman tsayawa takarar shugaban kasa cikin shekaru 30.
To a gaida Sarfilu Hashim Gumal da ya karanto labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tafi Najeriya. Bayan da gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya mika wa sababbin sarakunan masarautar Kano da Bichi takardun kama aiki a wani biki a fadar gwamnatin Kano, kamar yadda wakilin muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kwari ya aiko mana tun farko. Yan Najeriya na ci gaba da mai da martani akan cire sarki Muhammadu Sanusi na biyu ga abin da wakilinmu Umar Faruk Musa ya hada mana.
Bayan da sabon sarkin Kano mai martaba Alhaji Aminu Ado Bayero ya gana da shugaba Muhammadu Buhari a fadar gwamnati bayan da aka rantsa da shi a sabon sarkin Kano, wasu ƴan ƙasa na ci gaba da yin cece kuce cewa shugaba Buhari bai taka rawar da ya kamata ya taka domin ya hana korar Muhammadu Sanusi na biyu a matsayin sarkin Kano da gwamnati Ganduje ya yi ba. Amma a fiye da na yi da Malam Garba Shehu kakaki a fadar gwamnati ƙasar Najeriya ya musanta waɗannan raɗe-raɗin ko kuma jita-jita, yana cewa shugaba Muhammadu Buhari ya ɗauki duk matakan da ya kamata domin a yi sulhu ba tare da a yi nasara ba, kuma daɗin daɗawa akwai ƙarfi na dokokin ƙasa da dole a yi masu biyayya. Shugaban ƙasa shi na da ƙarfi gwargwadon ƙarfinsa bai kai ga na hana gwamnan jiha yin abun da ya ga dokar ƙasa ta ba shi damar ya yi ba, kamar da yake bayyana mun a fira da na yi da shi inda yake cewa
to idan wanda suke wannan zargi suna zaton shugaba Buhari zai amfani da ƙarfin ofishinsa ya hana wannan, ba shi da hurumi a doka da tsari. Amma idan ana nufin sabaki dan a kawo da ito tsakanin su sarki da gwamna, ai ba aka fara cewa za a cire shi ba. Me ya faru a baya din? Ai an sabaki aka ce a haka dai aka fasa abun nan ta sake tasowa. Kowa ya san lokacin da aka kona kwamiti na gwamnoni guda biyar da gwamna yake ce shugabanta, shugaba Muhammadu Buhari ya yi iyayensa.
Amma an ga sabon sarkin har ya gana da shugaba Buhari jiya, ba ganin kamar shugaba Buhari ya yi murna ma kamar bai nuna damuwa cewa nan take har ya karbi sabon sarkin ba.
Shi ma sarkin da aka tube shi, ina tabbatar maka ban yi zato akwai wani fasaraki a Najeriya da aka ba shi damar ganin shugaba Buhari irin nasa ba.
Malam Garba Shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya a tattauna da ne da shi a Abuja. A waje daya Alhaji Muhammad Lawal Kaugama ya bayyana min a fira da ne da shi cewa ƴan kasa kan sun sa ido cewa domin ƙarfi da kima darajar shugaba Muhammadu Buhari zai iya hana wannan korar inda yayi abin da ya kamata kamar yadda yake cewa
tun farko da Buhari ya kira Ganduje da sarki ya ce kai kul ka daga jawo wannan abin a yin sace magana ta abin nan to wannan cewa tambawar zai magana kan wannan shi kan Buhari ai shi uban kowa ne mai ai tsarin mulki ai ina ganin Buhari ma kamar yaukar mutsari kuma ke kan ni a tsanin ba
to amma akwai Malam Garba Shehu yana ganin cewa har committee aka na gwamnati domin aje ai masala kuma irin wannan yunkurin ba shine na farko ba an taba yi a baya ai kaga kamar wani bai ji magana ba shi yasa abin ya kawo wannan lokacin
eh to akwai da din ma ai har yanzu ba ce Buhari ya kira sai ya magana akan su ba har yanzu ba ji an ce Buhari ya zo da Ganduje sarki ya ce me ya hada ku ba wannan tana koyi ce to kai kai haguri ko kai kai kuma duka ba ce ya wuce
Muhammad Lawal kaga muke nan a tattauna da ne da shi a Abuja Umar Faruk Musa mura Amurka a Abuja Nigeria
to al'ummar da magaran dake jamhuriyar Niger su ma ba a bar su a baya ba wajen tofa albarkacin bakin su saboda dangantakar masarautar Kano da tasu
sunana Alhaji Umar Dangote yake nan jihar da magaran ya taba ɗanɗan irin rishin dadin wannan abin da ya faru a Kano saboda nanan da magaran da akai mun jima mu Najeriya da din abin wannan wallahi wallahi abin da ya faru a Kano duk wanda yake ya san menene yake zamantakewa ta rayuwa musamman yana shiga Najeriya yana fata abin nan ba zai dadi ba ko da yake bai ba mu mamaki dama tun harko ma akwai shi lakabin da ake musu ko da tsiya tsiya he sun kwaci mulki wannan kuma abu ne wanda gwamnati tana yi tana gani ita ta assasa shi hali kai ga wannan matsayi
sunana Isu Ifono kamar inda zan wadi shi dai duka dai wannan abin dai ladara ne daga Allah ko ba haka ba bakin Allah abin da ya ayyanar
ai ni ne Alhaji Umar Isa president na Conseil de Sage na Zander to ra'ayi kun san duka abu duk abin da ya samu musulmi dan uwanka ya kamata kai kokari kai aniyar yin bakin ciki da shi dan yana dan uwanka musulmi kuma gashi makwabci kuma
to Allah ya kyauta wannan shiri na zo muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31 a koda yaushe kuke bukata za ku iya zuwa shafukan mu na yanar gizo akan voahausa.com ko kuma sashinhausa.com yanzu lokaci yayi da za ku saurari alheri a cikin shirin ta na domin iyali
ya Allah ya Allah na duka Allah ni kai ne na roka baro ki ka san ka huiwa ku da maha tambaya nike da ku da maha tambaya nike da
masu sauraron assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya a yau shirin domin iyali yaya da zango a jihar Delta inda aka sami wani lamari da yake kama da wanda muka gabatar makonnin baya da ya shafi dangantakar mahaifi da yarsa anan an samu mahaifin da laifin lalata yarsa da ya rika yin lalata da ita tun tana da shekaru 10 har ta kai ga daukar ciki da ta kai shekaru 15 ya kuma sa aka zubar da cikin kafin asirinsa ya tunu aka kai shi kotu aka kuma yanke mishi hukuncin dauri wanda har a lokacin kawo muku wannan labari yana nan a kurkuku to sai dai labarin bai tsaya nan ba domin bisa ga bayanai matar sa uwar yayin nan da mahaifin nata ya lalata ta samu kanta a cikin wani halin kakanikayi bisa ga labarin da shirin domin iyali ya samu kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilin a yankin Alfonso Okorigwe ya hada mana
Yanzu haka ana gab da korar wata mata mai suna Grace Eze daga ƙauyen su na Okwe dake Asaba babban birnin jihar Delta kudu maso kudancin Najeriya bayan ta fallasa cewa mijinta yayi wa yarsu dake kasa da shekaru 15 fiade wato shugabannin wannan ƙauyen sun umurci malama Grace Eze da ta kawo naira 10,000 da jerin wasu abubuwa daban-daban ciki har da akuya da busuru da kwalaben barasa iri-iri da kwalaben lemon malt da kuma goro don tsarkake ƙauyen ko kuma a koreta daga ƙauyen a shekarar da ta gabata ne yan sanda suka kama mijinta Mr. Michael Eze bisa zargin yayi wa yarsa fiade wanda ya fara mata tun tana shekara 10 da haihuwa daga bisani mahaifinta Michael Eze ya tilasta mata zubar da ciki a lokacin da aka gano cewa tana da juna biyu sanadiyar fiadin da ya shayi mata Yanzu dai Michael Eze yana gidan yari yana jiran hukumomi su yanke hukunci akan wannan abin kiyamar da ake zargin sa da aikatawa yayin da kuma shugabannin ƙauyen su sun nace da dole sai matarsa ta dauki nauyin tsarkake ƙauyen dan laifin da shi ya aikata to da yake wannan mummunan lamarin da ya auku wani abu ne da ya shafi al'adar kabilar Ibo. Na samu zantawa da wasu dattawa masana kan al'adun gargajiya na Ibo don gano ko bisa al'ada ya dace al'ummar garin Okwesu korin wannan matan daga garin. Chief Justin Onoha wani malami ne a sashen nazarin zamantakewa da halayyar dan Adam a jami'ar jihar Abia kuma ya yi alawadaran wannan matakin inda ya kara da cewa
roka wani kwasare kwala na Libo nihi na Omer Rala munye ya enweghi ihe ọwụla gbasara ya dịka ọ dị ekwesịrị inye nwunye ya ihe nrite n'ihi na ya wawa onye hụrụ ya nyetiwe mkpusilekwa ihe arụ dị ya na-eme ọwa arụ nyere obodo ahụ ịta nwaanyị ahụ na o kwuru eziokwu.
Ya ce mutumin ne ya kamata ya tsarkake ƙauyen bisa al'adar Igbo saboda ya aikata mummunan laifi ba abin da ya shafi matarsa da wannan. Ya kamata a yabawa matar saboda ita ce ta gano wannan al'amarin kuma ta fallasa shi. Abin haushi ne a ce za a hukunta matar saboda ta bayyana abin da ke tafiya kuma korarta daga garin na nuni da cewa su ma mai yiwuwa suna wa ƴaƴansu mata abin da ake zargin Michael da aikatawa. So suke nan gaba mata su kauda ido idan irin wannan abin ya faru. San bai dace a hukunta wannan matar ba saboda bata aikata wani laifi ba. Ina kira ga al'ummar garin da su bar matar su hukunta mijinta bisa rashin mutuncin da ya aikata. Ya kamata kuma a nemi hanyar da za a farfado da rayuwar ita wannan yarinya da ke cikin rudani da azaba a halin yanzu. Wannan ra'ayin da ya zo kusan daidai da na Chief Polinus Okoro wanda ya bayyana cewa
duk goto su yi do nwaanyị a ekwesịghị chopia maka na mgbe ihe a na-aga ọ na-etikwe mkpu na-akọsara ndị mmadụ si nalekwa ihe na-aga onwe onye kwuru okwu eruzie ugbu a ọ dị otu a ọbụrụzie nwaanyị ka a sizi na ọya ga ya.
Ya ce a yadda abin yake bai kamata a kori wannan matar daga ƙauyensu ba saboda lokacin da wannan abin ke gudana tana ihu tana korafi amma ba a ɗauki mataki ba. Yanzu sai ga shi ba ta ci buzu ba amma ana so ta yi aman gashi. San wannan bai dace ba da ta yi shiru da zan ce tana da hannu a ciki amma ta wanke kanta daga duk wani zargi. Bai kamata a kore ta ba kuma bai kamata ta ɗauki alhakin tsarkake ƙauyen ba. Mijinta ne ya laifi kuma ta fallasa shi amma ba ɗauki mataki ba. Saboda haka me yasa za ta sha wahala akan laifin da bata aikata ba? Ya kamata su ma 'yan ƙauyen a bincike su saboda ina ganin su ma suna aikata irin wannan laifin. Sai dai a nasa ra'ayin Chief Ikewanye Beke na ganin ya dace a kori matar.
Ihe a mere ọwa arụ nikọta omenala ọwụla nwee ihe eji akwa ya yanzu emezi ihe ahụ ndị obere tupu ya ha emeghị ihe ọjọọ.
Ya ce wannan abin da ya faru abin takaici ne da kuma abin kyama saboda wannan ya sabawa al'adarmu. Idan ta ki kawo abubuwan da za a tsarkake garin da su kuma sai aka kore ta ba na ganin wani laifi a nan. Ya kamata ta ba da haɗin kai ta kai abubuwan da aka umurce ta ta kai don tsarkake garin saboda duk abin da ya shafi mijinta ya shafe ta. Ya kamata ta kai musu duk waɗannan abubuwan da aka ce ta kai ko kuma su kore ta. Mr. Gwamnishu Harrison wani ɗan gwagwarmayar rajin kare haƙƙin bil'adama ne kuma kungiyarsa ta Behind Bars Rights Foundation ce ta shigar da ƙara a wajen hukuma. A wata hirar da na yi da shi ya faɗi yadda wannan lamarin ya auku da kuma matakin da kungiyar za ta ɗauka idan shugabannin garin Okwe ba su janye hukuncin korar malama Grace Eze daga garin ba.
February last year, so our team went for a school awareness program on sexual abuse at Okwe Miss Secondary School. So Miss Okwe was able to tell us what transpired, how the father was sleeping with her, she gave her something to drink, after drinking she would sleep off. So we now took the girl, the statement, and took her to the police station where they took her to the hospital for medical examination.
Mun je makarantar sakandaren garin Okwe ne don faɗakar da ɗalibai kan lalata da yara. A nan ne wannan yaniya ta gaya mana yadda mahaifinta ke bugar da ita yana lalata da ita. Daga nan sai muka kai ta ofishin 'yan sanda kuma daga can suka kai ta asibiti don duba lafiyarta. Daga can ne aka gano yadda aka kai ta wani asibiti a Asaba inda ta zubar da cikin. Bisa wannan ne 'yan sanda suka kama mahaifinta kuma ya amince da aikata mummunar laifin. A lokacin da abin ya faru, mahaifiyarta ta kai kara wajen ƴan uwan mijinta, amma ba su dauki wani mataki ba akan baton. An dai gurfanar da mijinta Michael a kotu, daga can kuma sai aka kai shi wani gidan yari da kai garin Ogwashiuku. Makonni biyu da suka gabata ne mahaifiyar Yaniyar ta kira mu, ta shaida mana cewa shugabannin ƙauyen sun ba ta sammacin cewa ta bayyana a gaban su, ta ka kuɗi da wasu abubuwan da za a tsarkake garin da su bisa laifin da mijinta ya aikata. Ta ce sun ƙara da cewa idan ba ta kawo abubuwan ba za su kore ta daga garin. Daga nan sai na ruga garin su don ganin shugabannin nasu, amma ba su saurare ni ba. Kuma saboda haka ne lauyanmu ya rubuta musu wasiƙa mai cewa ba su da ikon koranta daga garin, saboda yin hakan ya keta haƙƙinta. Mun ƙara da cewa idan har suna so a tsarkake garin nasu, to fa sai sun je sun nemi ɗan uwan mijin Grace ba, saboda bai kamata a hukunta ta don laifin mijinta ba. Wannan shine matsayin namu, kuma idan suka kore ta za mu ɗauki mataki da lauyoyinmu akan al'ummar garin. Alphonsus Okoigwe, muryar Amurka daga Owerri, Nigeria.
To sai ku ci gaba da kasancewa da shirin domin iyali domin jin yadda ta kaya. Yanzu a madadin wakilinmu Okoroigwe da ya bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin, da Chibahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri. Kada ku manta, za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na internet voahausa.com idan aka matsa shirye-shiryenmu. Da alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya. Mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. Komi dan su muke, ashe mu maza bayin muke. Ashe mu maza bayin muke.
To a gaida alheri Grace Abdu. To kafin mu karkare shirin ga Sartilu ya dawo da labarai amma a takaice.
To a takaice, jiya Laraba hukumar lafiya ta duniya ta ayyana barkewar cutar coronavirus a matsayin babbar annoba, yayin da kasashe 14 suka tabbatar da billar cutar cikin su. Cikin makonni biyu da suka gabata, yawan waɗanda suka kamu da cutar ta COVID-19 bayan China ya ƙara da ninki 13, kuma yawan ƙasashen da cutar ta shiga ya ninka sau 3, a cewar shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO, wato Tedros Adhanom Ghebreyesus jiya Laraba. Kasuwannin hannun jarin Amurka sun ƙara yin ƙasa jiya Laraba, yayin da damuwa ke ƙaruwa kan yadda gwamnatocin ƙasashen duniya ke ɗaukar matakai game da cutar coronavirus mai saurin yaduwa, wadda yanzu hukumar lafiya ta duniya WHO ta ayyana a matsayin babbar annoba. Wasu Amurka biyu da wani ma'aikacin haɗin gwiwa sun rasa rayukansu, kuma wasu sama da dozin sun raunata bayan da wasu rokoki suka afka wani sansanin soji da ke arewa da birnin Baghdad. Jami'an Amurka sun yi gargaɗi cewa lamarin tsaro a yankin ƙasashen Sahel na Afirka na ci gaba da taɓarɓarewa. Hare-haren ta'addanci da wasu masu tsoron ra'ayi ke ikirarin kaiwa kan fararen hula da sojoji na ci gaba da ƙaruwa a ƙasashen Burkina Faso da Mali da kuma Nijar. Dukkaninsu ƙasashen uku suna yankin Sahel ne. Shi da yankin, wato shi da Sahel, wani yanki ne da ya haɗa da yankin kudu da hamadar Sahara da ya haɗa da ƙasashe 10 daga Senegal da ke yamma zuwa ƙasar Eritrea da ke gabas. Senator Bernie Sanders na jihar Vermont ta Amurka ya faɗi jiya Laraba cewa zai ci gaba da yakin neman zaben ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar Democrat, duk da cewa ya tabbatar da cewa yana daɗarsa masu kaɗa ƙuri'a waɗanda ke komawa ga tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden.
To kafin mu gargare shirin, muna taya Alhaji Babangida Ahmed murnan auren ƴarsa Nafisatu Garba, wanda za a yi ranar Asabar a gidan muƙaddashin kwamishinan 'yan sanda Garba Aliyu Karaji da ke kusa da masallacin Juma'a unguwar Nasarawa a Kwantagura. Allah ya sanya alheri. To da haka muka zo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma mun sake shigowa da hantsi insha Allahu karfe 8 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi wato karfe 7 kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumal da ya karanto labarai kuma ya taya ni gabatar da shirin da Chibahiro Diodone da ya hada shirin kuma ya bada umarni sai kuma injiniyan mu na wannan lokaci Darrell Smith. Aisha Tufile ce ke cewa mu kasance cikin koshin lafiya. Ma'assalama.